Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na safi a yau Alhamis 20 ga watan Yuli na shekarar 2023. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanin labarai.
To Amurka ta dakatar da tallafin binciken da take baiwa cibiyar binciken cututtukan virus da ke Wuhan, wanda ake zargi da kasancewa tushen cutar coronavirus. Rasha ta yi wa jiragen ruwan da suka nufi tashar jirgin ruwan Ukraine gargaɗi kwanaki biyu bayan janyewa daga yarjejeniyar bada tallafi. Sannan kuma za a ji cewa ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ayyana sunayen wasu tsofaffin shugabannin El Salvador biyu da kuma manyan jami'an shari'a waɗanda take zargi da rashawa.
To madalla, a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa Ofishin Majalisar Dinkin Duniya a Najeriya tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kuɗi ta ƙasar sun yi wani taro don tattauna yadda za a warware matsalar da ake fuskanta a fannin abinci. Wannan na zuwa ne bayan da gwamnatin Najeriya ta ayyana dokar ta ɓaci a fannin na abinci a kwanan nan. Sannan za ku ji yadda 'yan Najeriya ke ci gaba da kokawa akan tsadar kayayyakin masarufi sakamakon ƙarin kuɗin man fetur da aka yi a wannan makon.
Ai wannan karin sai dai mu ce ina da lafiya na lairazu, don harkan abincin ma shine tashin hankali yanzu. So da yanzu gaskiya kaga ana kukan yau da gobe, to gashi kuma farashin mai ya karawa, kuma ga kayan abinci ya hau. Wannan abin yana damun mu dama wallahi, mun rasa ya zami. Amma in akwai mafita, gwamnati ta taimaka a samu mafita don Allah.
Muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Alhamis a wannan lokacin, yau ma muna nan tafa da shirin domin iyali wanda Grace Alheri Abdu ta shirya za ta kuma gabatar. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko.
Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an sha an tashi lafiya. A karin farko tun bayan tawayen da 'yan mayakan Wagner suka yi a Rasha a watan jiya, an ga hoton bidiyon shugaban kungiyar Yevgeny Prigozhin, inda yake magana da dakarun a wani sansani a Belarus. Manhajojin aiki sakonni da aka alakanta da kamfanin sojin hayan Prigozhin na Wagner cikin wani bidiyo da hoton shi ya yi dishi-dishi, sai dai kuma muryar babu tantama tasa ce, yana cewa: Ina farin cikin yi muku barka da zuwa Belarus. A cikin bidiyon yana cewa mun yi fada cikin mutunci kuma mun taimakawa Rasha sosai. Bijirewar Prigozhin ita ce barazana mafi girma da ta taɓa girgiza shugaba Vladimir Putin cikin shekaru 23 da ya kwashi yana mulki, wanda shugaban mayakan ya kulla da zimmar kawar da manyan shugabannin sojin Rasha, wanda yake zargi da rashin sanin makamar aiki. Idan muka tabbatar cewa ba za a kunyata mu ba, za mu iya komawa mu ci gaba da bada gudunmawa kamar yadda muka yi a baya, Prigozhin ya shaida, inda ya yi amfani da kalmar da Kremlin take ayyana yakinta a Ukraine da ita. Ya ce ya kamata mu jira lokaci ya yi, lokacin da za mu nuna ƙarfin ikonmu, dalilin da ya sa aka yanke shawarar mu tafi Belarus mu huta kenan. Cikin wannan lokaci za mu tabbatar cewa sojojin Belarus sun kasance sojoji na biyu mafi ƙarfi a duniya. Za mu sha horo mu inganta kanmu, sannan mu nufi Afirka. Amurka ta dakatar da tallafin bincike da take baiwa cibiyar binciken cututtukan virus da ke Wuhan. Cibiyar bincike mallakin China, wanda ake tuhuma da kasancewa tushen cutar corona, wato corona da ya kashe kimanin mutum miliyan 7 a faɗin duniya. Cibiyar ta daina samun tallafi daga Amurka tun shekarar 2020, amma ma'aikatar lafiya da na ayyukan al'umma na Amurka ta kwashe watanni tana binciken ayyukan cibiyar. Kana ta ayyana cewa cibiyar ta ƙi bin ƙa'idojin tarayya, saboda haka ba za a iya amincewa da ita ba. Janye tallafin ya biyo bayan gazawar da cibiyar ta yi, wajen gabatar da wasu bayanan da cibiyar lafiya ta ƙasa NIH ta bukata daga gare ta, wanda hakan ya haifar da zargin cewa cibiyar ta Wuhan ta take ka'idojin NIH da suka shafi lafiyar dabbobi. Ya zuwa yanzu dai ma'aikatar tsaron Amurka bata tabbatar da tushen kwayar cutar ta virus ba. Masu bincike a cibiyar sun sha musa cewa binciken da suke gudanarwa yana da nasaba da barkewar cutar corona da dai kuma China ta hana masana kimiyya daga kasashen duniya su je su gudanar da bincike a cibiyar da kuma ayyukan da suke gudanarwa.
Madalla, kafin ku ji ƙarshen labaran duniyar za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Ƙasa da mako guda bayan da gwamnatin Najeriya ta ayyana dokar ta ɓaci a fannin abinci a ƙasar, yayin da kuma hauhawar farashin kayayyaki ya sa mutane da yawa ke gwagwarmayar samun abinci. Ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya a Najeriya tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kuɗi da tsare-tsare sun kira wani taron gaggawa akan halin da ake ciki da kuma tattaunawa da dukkan masu ruwa da tsaki don neman mafita. Wakiliyar muryar Amurka Halima Abdulra'uf na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
Taron da ya gudana a birnin tarayya Abuja dai ya cimma wannan matsayar haɗin gwiwa tsakanin dukkan masu ruwa da tsaki ne don samar da mafita mai dorewa a daidai lokacin da ƙarin farashin kowace litar mai ya tsananta hauhawar farashin kayayyaki daga ranar 30 nan, inda jigajigai da suka halarci taron suka yi kira ga dukkan 'yan ƙasa da su ba da muhimmanci ga shiga aikin gona ga dangadan su riƙa shuka a bisa ƙashin kai don samar da wadataccen abinci da kansu a rage matsalar ƙarancin abinci da yunwa a ƙasar. Shubra Mahmud ita ce ta wakilci babban sakataren ma'aikatar da raya karkara na tarayyar Najeriya, inda ta bayyana cewa
gaskiya muna cikin wani hali na matsalar abinci, kuma abun zaka iya kallon shi ta bangare daban-daban. Na ɗaya dai ita gwamnatin tarayya tana da nauyin ta yi wani abu a kai, amma bancin gwamnatin tarayya duk wata gwamnati ta ja ita ma tana da wannan nauyin, kazalika gwamnatin da take karamar hukuma to ita ma tana da shi. Saboda haka dole ne a haɗa ƙarfi da ƙarfi a fidda mutane daga cikin wannan haɓula'in. Kuma abinda zaka daɗa yin la'akari da shi shine an samu matsaloli ne, wani kana da yadda zaka yi, wani baka da yadda zaka yi, a ma'ana akwai wannan harka ta rashin lafiya na mura ta COVID ta yi mana illa kamar yadda ta yi wa sauran duniya illa. Aka zo kankace mu fita daga wannan sai aka yi ambaliyar ruwa ya daɗa gurgunta al'amarin nomanmu a nan ƙasar. Ana tafa kuma sai aka zo aka fara yakin nan a can Russia da Ukraine. To abinda ya sa abubuwan nan suka shafe mu na Russia da Ukraine ɗin nan, nan muke samun abubuwan da muke hada taki to an samu matsala a wajen. Saboda haka wannan ya jawo mana matsala, amma alhamdulillahi gwamnati tarayya ta zo ta yi wannan cewa dole a dauki mataki, kuma shi shugaban kasa ya kawo maganar ya zafafa akan cewa ku mutanen da kuke harkar tsaro ya ba su marching orders, waɗanda duka suke da nauyin su yi abu akan harkar noma kowa yanzu yana kan kafarsa. Kuma muna kokari mu bi wannan doka da yayi da kuma mu tabbatar da cewa an
Shubar Mahmud ta kuma kara da cewa
gaskiya mu dama can a ma'aikatarmu ta noma da raya karkara mu tuntuni mun sa mata a cikin hidimominmu. Dalili ko kashi 70 daga cikin masu ba da karfinsu wajen labor a gonaki mata ne. Shi ba yadda za a yi mu ci gaba in ba inganta abin da mata suke a cikin harkar noma ba. Kuma abin shine me za a yi musu, shine a tabbatar da suna da kayan aiki.
A wani bangare kuma wakilin ofishin asusun tallafawa noma na duniya a Najeriya daidai a Ohifa Ikwe, wanda aka wakilta a yayin taron, ya kira ga dukkan masu ruwa da tsaki
da
dauki matakan gaggawa don shawo kan matsalar karancin abinci. Yana mai cewa asusun IFAD na da yakinin cewa idan aka dauki matakan haɗin gwiwa aka kawo hukumomin gwamnati, manoma, 'yan ƙasa masu buƙatar kayan abinci da kuma sauran masu ruwa da tsaki, zai zama abu mai muhimmanci wajen gina tsarin samar da abinci mai dorewa. Tare da cewa wani bangare ɗaya tilo ba zai iya cimma nasara a samar da wadataccen abinci ga 'yan ƙasar gabaki ɗaya ba. Shi ma darakta kuma wakilin ofishin shirin samar da abincin ƙasa da ƙasa na Majalisar Ɗinkin Duniya a Najeriya, David Stevenson, ya ce ana buƙatar yin aiki tukuru, kuma ofishinsa yana magana da dukkan masu ruwa da tsaki a duk faɗin Najeriya akan batun bayar da shawarwari a game da kawar da matsalar yunwa gaba ɗaya, tare da tabbatar da cewa an haɓaka ci gaban da aka samu a yanzu, inda ya ƙara da cewa kamata ya yi dukkan masu ruwa da tsaki su mara wa juna baya don iya bakin kokarin su a inganta abubuwa da gina dogaro da kai a fannin samar da abinci. Tun bayan cire tallafin man fetur da shugaba Tinubu yayi a ƙarshen watan Mayu, jim kaɗan kaɗan bayan karɓar rantsuwar kama aiki ne farashin kayayyakin abinci yayi tashin gwauran zabi inda gwamnati ta ce za ta yi amfani da waɗannan kuɗaɗen tallafin wajen inganta fannin aikin noma da kuma samar da taki da hatsi ga manoma da gidaje masu fama da tsadar kayayyakin masarufi. Lima Abdulrauf, murya Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla a gaida Halima Abdulrauf. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
A jiya Laraba, Afirka ta Kudu ta sanar da cewa shugaban Rasha Vladimir Putin ba zai halarci wani babban taron da ake sa ran za a yi a watan gobe da kanshi ba. Lamarin da ya kawo ƙarshen jayayyar da ake yi game da ko Pretoria za ta amince ta tsare shugaban bisa dokokin kotun aikata laifuka na duniya wato ICC ko babu. Kotun ICC tana tuhumar Putin da aikata laifukan yaƙi a lokacin mamayarta a Ukraine. Mai magana da yawun shugaba Cyril Ramaphosa Vincent Magwenya ya faɗa cewa bisa kyakkyawar fahimta mun amince da cewa shugaban tarayyar Rasha Putin ba zai samu damar halartar taron ba. Sai dai Rasha za ta samu wakilcin ministan harkokin wajenta Sergei Lavrov. Sanarwar na zuwa ne kwana ɗaya bayan da Ramaphosa ya bayyana cewa a ganin shi kama Putin idan ya sa kafa a ƙasar tamkar ayyana yaƙi ne. Afirka ta Kudu wacce ta rataba hannu a dokar kotun ICC da aka yi a Rome ta dade tana neman yadda za ta kaucewa mutunta wannan yarjejeniya duk da matsin lamba da take samu daga 'yan adawan siyasa da ƙungiyoyin raji na tabbatar da ta mutunta wannan doka. Wata farfesa a fannin shari'a a jami'ar Witwatersrand da ke Johannesburg, Mia Stewart, ta shaida wa muryar Amurka cewa yanzu Afirka ta Kudu ta tsira daga wannan doka. Ta ce yanzu babu wani dalili da zai sa gwamnati ta ɗau matakin shari'ar da take tunanin ɗauka tun watan da ya gabata ciki har da yunkurin janyewa daga wannan yarjejeniya baki ɗaya. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta sanya sunayen wasu mutane 40 daga kasar El Salvador, Honduras, Guatemala da Nicaragua cikin su har da tsofaffin shugabannin kasashen da masu shari'a cikin jerin mutanen da take tuhumar su da rashawa da rashin kishin ƙasa a jerin sunayen da ta wallafa a jiya Laraba. An sanya sunayen wasu tsofaffin shugabannin kasar El Salvador biyu, Mauricio Funes, wanda ya yi mulki tsakanin shekara ta 2009 zuwa 2014 da magajin shi Salvador Sanchez, wanda Washington ta alakanta shi da rashawa, halarta kudin haram da yin almubazzaranci da kudin jama'a a cikin jerin mutanen.
To labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. ‘Yan Najeriya da dama na ci gaba da kokawa game da ƙarin farashin man fetur da aka yi a ƙasar a cikin wannan makon, wanda ya ƙara janyo hauhawar farashin kayan abinci da sauran kayayyakin masarufi. Wannan duk dai suna zuwa ne bayan da gwamnatin Bola Ahmed Tinubu ta cire tallafin man fetur jim kaɗan bayan da ta fara aiki. Wakilin muryar Amurka Haruna Dauda Biyu na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
‘Yan Najeriya da dama na ci gaba da bayyana ra'ayinsu game da tashin man fetur da aka samu a ƙasar sakamakon cire tallafin da shugaba Bola Ahmed Tinubu ya yi tun a ranar da ya karɓi mulkin ƙasar, wanda ya fara tashin man fetur ɗin nan take a wurare daban-daban da ma kayayyakin masarufi. Ko a jiya ma sai da aka waye gari da wani farashin man fetur ɗin nan daban da aka ce lita guda har ya zarta Naira 600. A iya cewa a 'yan kwanakin nan wannan shi ne kusan kuɗin lita 3. Tashin farashin wannan man fetur dai ya sa ana wahalan ababen hawa da ma tashin kayayyakin abinci kamar su dangin masara, shinkafa, alkama, gero, kuskus da dai sauransu. Wannan dai a iya cewa tashin farashin wannan man fetur babban kalubale ne a tarayyar Najeriya, ganin cewa dukkanin 'yan Najeriya sun dogara ne da motocin sufuri, kama daga babur zuwa motoci masu amfani da fetur da kuma gas, wanda dukkaninsu a yanzu ma suka so mu ajiye ababen hawan nasu sakamakon wannan tashin man fetur da ake zaton cewa kasuwa za ta yi halinta ko kuma yana iya yin ƙasa. Amma sai ga shi an waye gari tashin wani farashi na daban, duk da cewa babu wani jami'i kuɗi da yadda mini da yi magana da ni, amma bincike na ya nuna mini cewa ana so a zarta farashin man fetur din har ya wuce zuwa 616 ko kuma 17. Ko da shige farashin man fetur din ya bambanta daga jiha zuwa jiha. To wai shin me in Najeriya ke cewa ne game da tashin farashin wannan man fetur din?
To sunana Malam Hamza. To wannan harkoki dai babu abin da zamu ce sai dai mu wa Allah godiya da kuma mu roke shi Allah kawo mana sauki dangane da wannan abin da muke fuskanta, kuma muna roƙon gwamnati da ta tausaya mana akan halin da muke ciki, ta duba cewar ga tsadar rayuwa kuma ga tsadar mai abin wataran, kuma sai mu zo mu gagara motsawa da Allah. Muna roƙon gwamnati da ta tausaya mana akan wannan halin da muke.
Assalamu alaikum warahmatullahi. Sunana Aliyu ne sai da TV. Ai wannan karam sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan harkan abincin ma shine tashin hankali yanzu. Saboda yanzu gaskiya kaga ana kukan yau da gobe, to gashi kuma an zo an ƙara daga farashin mai ya ƙarawa. To yanzu kuma mun sanya zami ba, kuma ga kayan abinci ya hau. Wannan abin yana damun mu dama wallahi, mun rasa ya zami. Amma in akwai mafita, gwamnati ta taimaka a samu mafita don Allah, wallahi abin yayi yawa, yayi yawa. Mutane da dama sai dai su yuni a haka da yunwa, amma a taimaka don Allah. Man kudin ya hau da yawa, kuma ya kawo mana rashin abin nan, saukin abinci. Abinci ya riga ya hau, ba yadda za a yi mutum ya fito ya samu abin da zai ci safe da na rana da na dare. In ka samu ɗaya ko ka gode Allah, wallahi sai dai mu yi ta addu'a ubangiji Allah kawo mana sauki.
Sunana Abdulmalik Salis. Saboda har ga Allah yanzu aiki yanda muke aiki da aikin baya tafi yanzu, saboda man nan yayi tsada, kuma fasinjoji da muke dauka kuma ba su hawa yanzu. Yawanci mutane tafiya suke da kafa yanzu sakamakon abin hawa mashin ne, kudin da su hawa mashin ya gagare. Wanda kuma mu idan muka je za mu sha wannan man nan yanda ake siyarwa, sai dai mu siya haka ko mu bari. Wanda wasu daga cikin mu yanzu suna magana cewa su za su ajiye mashinan su ma, saboda abin ya riga garbin su yanzu, saboda sun sha man kudin man ma baya dawowa balantana riba.
Sunana Lawan Suleiman. Da farko dai za mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, domin abin ba daɗi. Kafin wannan ƙari na yau ya zama 600 ma muna ta fama da rashin fasinja, har ma waɗansu gurare ma fasinjojin sun fara takawa da ƙafa, sun daina hawa mashinan. Wanda in ka zuba mai lita 2 naira 1,120 kafin wannan ƙarin ya zama 600 kenan. Allah ya kawo mana ɗauki, Allah ya kawo mana sauki, shugabanni su tausaya, su duba halin da al'umma suke ciki, su kawo mana sauki akan wannan al'amari.
Wasu 'yan Najeriya kenan ke bayyana ra'ayinsu game da tashin farashin man fetur sakamakon cire tallafin man fetur da aka yi a kasar, da kuma yanzu hakan wasu kafafen yaɗa labarai ta yanar gizo wato social media ke nuna mutane na ta zanga-zanga na nuna kin amincewa da tashin gurin zabi da kayayyakin abinci ya yi, dukkaninsu sakamakon tashin farashin wannan man fetur. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna Dauda Biyu, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ya Allah ya Allah na roka, Allah ni kai ne na roka, baro ki ka don ka huiba
masu saurare. Assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin domin iyali. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Makonni biyu da suka shige aka kafa tarihi a jihar Kano bayan da majalisar dokokin jihar ta tabbatar da DJ Aboki a matsayin babban alkalin jihar, ta kuma kasance macen farko a tarihin jihar da za ta rike wannan makamin. Matakin da ya zama wani gagarumin ci gaba, kasancewa a baya majalisar dokokin jihar Kano ta ki amincewa da mace ɗaya tilo a jerin sunayen da gwamnan jihar ya tura majalisar da za a ba shugabannin ƙananan hukumomin riko. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da mata a Najeriya ke tunatar da shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu da gwamnoni da aka zaɓa watanni da suka shige da su cika alkawalin da Najeriya ta yi na ba mata kaso 35 cikin 100 na guraben gwamnati. Batun da za mu ƙara haska fitila a wannan mukala. Bari mu faro da nazarin wannan ci gaba da aka samu a jihar Kano, inda wakilinmu Mahmud Ibrahim Kuriye tattauna da masu ruwa da tsaki a fannin shari'a da suka hada da
barista Ibrahim Abdullahi Chedi, ma'ajin kungiyar lauyoyi ta Najeriya reshen jihar Kano wato MBA, sai kuma barista Amina Umar Hussein, ita kuma ita ce tsohuwar sakatariya a kungiyar lauyoyi mata ta Najeriya. Barista Ibrahim Abdullahi, gashi an sami sabuwar babbar joji a jihar Kano, kuma mace ta farko a wannan kujera.
Idan muka dauko abin da ya shafi bangaren zama babban joji na jihar Kano, za mu ga daga kirkiro jihar Kano zuwa yanzu an yi guda shida ne. Har ita Honorable Justice Dwizie Audu Aboki, wanda a guda shidan nan ita kadai ce ta zama mace a cikin su. Wannan za mu iya cewa wani abu ne wanda yake zo sabo, kuma sannan za mu iya cewa abu ne wanda za mu ce na ci gaba, musamman idan muka dauko shi kullun kana magana akan abin da ya shafi doka kolo, kana duba cewa me source ne, daga ina aka samu damar da mutum zai zama abu. Muka zo duba sashi na 271 na kundin tsarin mulki, shine ya faɗi yadda za a nada Chief Judge. Da yazo wannan section din, gaba ɗaya ko mace ko namiji, duk wanda ya cika wannan requirement din, za a ga ko ka'ida zan ce kenan, ko duk wanda ya cika wannan sharadin da yake karkashin wannan sashi zai iya zama Chief Judge na wannan jihar. To bisa wannan doran ne ita ma mai shari'a Justice DJ Audu Aboki ta samu kanta a wannan matsayi, musamman ka san in an zo nada shi Chief Judge akwai wasu turako guda uku, ba mutum ɗaya ne zai nada Chief Judge ba. Shi wannan sashin shi ya ambace su. Na farko dai sai ya ce appointment ɗin gwamna ne zai yi na jiha, amma kafin ya kafa appointment ɗin ana buƙatar recommendation,
shawara
daga ma'aikatar shari'a ta ƙasa, National Judicial Service Commission NJC. Su za su propose masa ko mutum ɗaya ko mutum biyu ko ma nawa ne su turo masa, sai ya zaɓa a ciki. Sai kuma aka ce kuma sai confirmation
tabbatarwa
daga majalisar dokoki ta jiha. To wayannan rukuni guda uku su ne suke taruwa ko kuma suke haduwa su tabbatar da nada babban jojin jiha, kamar yadda ita ma ana ta akabi. To a karkashin wannan sashi na 271 wannan requirement din aka cika har ta dawo. To babban abin da nake so ne na dan ja hankali shine wanda yake abin da yake very fundamental ko kuma mai muhimmanci. Section din bai ce mace ko namiji ba, duk wanda ya cika wannan sharadin zai iya zama Chief Judge.
Yanzu za a iya cewa Jiji Aboki ta cika kuma ta samu.
Ta cika ta samu daga confirmation din da majalisa ta yi. Yanzu abin da ya rage mata sai mu ce ceremonial aspect ne.
Wani biki ne da za a yi.
Amma yanzu ita ce Chief Judge ta
zara. Barista Amina Umar, kamar yadda bayani ya gabata dai, gashi Jiji Aboki ta zama wa shugabar kotuna ko kuma fannin shari'a na jihar Kano. Me kuke sa ran ku samu daga gare ta? Ku a matsayinku na mata da suke kai komo a sha'anin harkokin shari'a na jihar Kano, misali lauyoyi da suke zuwa kotu da sauran mutane da suke da alaka da sha'anin shari'a da kotuna,
abin da za a samu gaskiya shine babba da nake gani shine mata za su kara samun kwarin gwiwa da jajircewa, duk da daman cewa idan ka duba ma'aikatar shari'a ta jihar Kano da kuma adadin alƙalan da muke da su, zai nuna maka cewa kusan lambar alƙalan da muke da su na babbar kotun jihar Kano maza da mata kusan kankan ne. Idan kuma ka sauko ƙasa
kenan, anan ba a barku a baya ba kenan,
ba a bar mu a baya ba a bangaren shari'a. Shi yasa nake ga maka idan ka sauko ma kusan alƙalai da ake da su majistrori kananan alƙalai su ma nan kusan kankan ne. Idan kuka je ma'aikatar shari'a, kusan zan ce maka ma'aikatan ma'aikatar shari'a da lauyoyin gwamnati mata ma kusan sun so su fi yawa, ko in ce sun ma fi yawa.
Amma kuma kamar ba a jin amanku sosai, wannan kuma sai ya nuna kamar lambar ku ba ta kai adadin din da kike faɗa ba. Misali
gaskiya sai dai in baka bibiya yanda ya kamata ba, amma idan ka duba kusan alƙalan da muke da su a babbar kotun jihar Kano, kowanne yana aikin sa yanda ya kamata, ba mace ba ba namiji ba. Sosai matan da suke gudanar da shari'o'insu a manya-manyan kotuna suna kokari, kuma indai zaka bincika cikin waɗanda suke da ruwa da tsaki akan harkar tafiƙar da shari'a, misali lauyoyin gwamnati, lauyoyi masu zaman kansu, ko waɗanda suke da wata alaka a kotu, za su tabbatar maka da cewa matan nan da ake da su to suna yin abin yanda ya kamata.
Barista Ibrahim, wai menene za a iya cewa shine kalubale a fannin shari'a na jihar Kano, idan aka ce fannin shari'a ya kunshi babbar kotun jiha da kotun shari'a musulunci da majistori.
To, babban kalubale yanzu a fannin shari'a zan iya takaita shi akan abu biyu zuwa uku. Na farko dai akwai rashin isassun ma'aikatan, ma'ana rashin isassun alkalai. Alal misali, idan ka dauko kamar jihar Kano da muke da population na mutane da yawa a ƙasar Najeriya, kusan mutum ana magana miliyan 20, ka abinda yake a halin yanzu na population Kano ce akan gaba da yawan mutane. To amma a halin yanzu maganar da nake maka, a jojinan mu na babbar kotun jiha basu wuce mutum 10 ba. Basu wuce mutum goma sha ba. Saboda haka kaga aikin tsakani da Allah ya musu yawa. Idan ka dauki yawan cases, ku da kuke yan jarida, ai kuna reporting cases sosai a Kano daga gidajen yada labaran mu, kafafan yada labaran mu na gida da kuma na kasashe waje. Da wahala a dau wani lokaci mai tso baka ji an faɗi wani case wanda yake mai jan hankali ba, wanda ya taso daga Kano. Sai ka tarar da alƙalin guda daya yana da cases sama da guda 100. Idan kuka tawo lower court, ina nufin kamar magistrate court da sharia court, sai ka ga alkali guda daya yana da case sun fi 300 a gaban sa.
Shi kadai.
A rana daya sai ka ga alkali ya case 30-40. To kaga in zaka bi tsarin aikin, sai ka ga cewa yaushe mutum ya samu kwari da isasshen bada hankali da nutsuwa, attention, akan case din da zai saurara a samu cikakken adalci.
A tsarin doka akwai wani adadi ne na abinda ake cewa ya kamata, abinda suke cewa misali best practice. Na san a bangaren likitoci suna cewa akwai wani adadi da ya kamata a ce likita a rana bai fiye ya kamata kare zarce adadin waɗannan marasa lafiyar da ya duba. A tsarin best practice a bangaren judiciary akwai wannan misali abin din
kai sai ba za mu ce akwai ba, amma dokar da ta maida mutum alkali ta yi masa kaidi akan cewa duk lokacin da ya zo gudanar da shari'ar sa ana buƙatar psychology din sa, yanayin sa ya zamanto natsatsi kuma mai rashin tashin hankali. To zaka ga duk lokacin shi kuma yawan aiki abu ne da yake jawo stress da yawa, wanda mutum zai gaji yayi abin nan kafin wani lokaci. Idan zan iya bugar kirji in gaya maka cewa da yawa alƙalan wasu daga cikin su kafin su gama aikin zaka ga sun zama very weak, yadda in sun yi retire ma ba sa moruwa da kyau, ko kuma su je su ta fama da rashin lafiya saboda wannan nauyi da aka doro musu ya biyo
rashin samun cikakken hutu.
Sannan kuma wannan shi ne kusan kalubale na farko, rashin manpower.
To sai ku kasance tare da mu mako mai zuwa domin jin sauran kalubalen da fannin shari'a ke fuskanta a jihar Kano da mai yiwuwa galibin jihohin Najeriya, kalubalen da babban alkali DJ Aboki za ta tunkara. Yanzu a madadin bakin namu barista Ibrahim Ametai da barista Amina Umar Hussein, sai kuma wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari da ya jagoranci tattaunawa da kuma Dadi Balewa da ya daidaita sautin shirin a madadinsu duka, alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kada ku manta, za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukan batutuwa da muka taɓa wa shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com idan kuka matsa shirye-shiryenmu. Da alheri.
Kai mata su ne duniya.
Madalla a gaida Grace Alheri Abdu. Yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya.
To a takaice, a karon farko tun bayan tawayen da 'yan mayakan Wagner suka yi a Russia a watan jiya, an ga hoton bidiyon shugaban kungiyar Yevgeny Prigozhin inda yake magana da dakarun a wani sansani a Belarus. Manhajojin aiki sakonni da aka alakanta da kamfanin sojin hayan Prigozhin na Wagner cikin wani bidiyo da hoton shi ya yi dishi-dishi, sai dai kuma muryar babu tantama ta sace yana cewa mun yi fada cikin mutunci kuma mun taimakawa Rasha sosai. Amurka ta dakatar da tallafin binciken da take baiwa cibiyar binciken cututtukan virus da ke Wuhan, cibiyar bincike mallakin China wanda ake tuhuma da kasancewa tushen cutar corona.
Kuma sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Sai kuma can an jima da Hansi, za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Aisha Ma'azu da ta taya na gabatar da shirin da Dadi Balawe wanda ya hada shirin da kuma bada umarni da ma injiniya mu Mr. Charleston. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.